أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والآخرة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبويا تبتك الله سبحانه وتعالى الله ميكوا ميكومي وانا تكي إيكوان شيني لأمن تيوشي يقدر تعد ورمو أولنا مسلاتي domin ci gaba da karatun mu na littafin Umdatul Ahkam wallafar al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi. Yau muna rana al-Khamis, rana al-Khamis wanda yake 15 ga watan al-Muharram, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya daidai da yau uku ga wata na takwas miladiya ta 2023. Wanda idan ba manta ba, a darasin da ya gabata muna cikin dai kitabu siyam, littafin da malam ya kawo mana hadisai da suke magana akan abin da ya shafi azumi. Hadisi na ƙarshe da muka ɗauka wanda shi ne game da abin da ya shafi kafara mutumin da ya kusanci iyalin shi, wato akan a cikin watan Ramadan, yana dauke da azumi. Wanda mun gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi, wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce, ya rasulullah halaktu, ya ce na hallaka. Annabi ya ce me ya hallaka da kai? Ya ce waqatu ala imraati fi ramadan, na je na kusanci iyalaina wato a watan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gayi mishi kafara, yace hal tajidu raqabatan ta'tiquha, shin zaka iya samun wato bawa ko baiwa ka iya wutata? Yace la, ba zai iya samu ba. Aka ce hal tajidu, hal tastati'a an tasuma shahrayn mutatabi'ain, shin ka iya azumta wata biyu wato ajire, kai azumci wata biyu ajire? Annabi yace ma Nabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya ba. النبي صلى الله عليه وسلم يتي مشتو هل تستطيع ان تطعام 60 مسكينا، شن كا يتي يد مسكيني 60؟ شي ما دي يتي بزي ايا با. النبي يتي تو زمنا كان yana zamna wajen annabi sallallahu alaihi wasallama, sai aka kama annabi sallallahu alaihi wasallama wani sanwo cike da dabiri. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace aina sa'il, ina wannan mai tambaye? Yace gashi nan. Yace to dauki wannan kaje kai ciyar da miskinai kai sadaka da shi. Yake cewa ya rasulullah ala aftaru minni, akan wanda yayi ni talauci ne zan je in bama wannan sadaka? Yake cewa wallahi ya rasulullah, sakankanin wannan duwatsu guda biyu na Madina babu gidan da yayi gida na talauci. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi dariya, sai ce to je ka ciyar da iyalinka. To wannan malamai sai suka dauka cewa ita kafara wannan, idan ya zamanto mutum kuma bai yarda, ba zai iya yauta bawa ba, ba zai iya azumi wata biyu a jere, ba zai iya ciyar da miskini 60, to tana iya sabka daga kanshi kamar yadda ta sabka daga kan wannan wato sahabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan yau za mu tashi sabon babi, kuma manta ba wancan satin mun ce yanzu akwai bahasi da zai kawo wasa ba zo da shi. Kenan yau za mu tashi sabon babi, malam yake cewa babu sawmi fi safari wa ghairihi. A wata nusfa za ka ga ya sa wa ghairi, wato baban da zai yi mana magana da bayani akan azumi lokacin bulaguro, a cikin bulaguro da kuma wani shi wanda kenan malam zai mana bayani kan hukuncin azumi a cikin bulaguro. Hadisai da suka zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan wannan. Idan aka ce bulaguro shine wato ka zamanto ka yi mufaraka wurin da kake zama, ka tashi ka gusa daga inda wato kake zama ko garin da kake, tare da wato tahiyya, wata tahiyya wanda idan kai wannan tahiyya a urufin wajenku, a al'adar wajenku, za a ce wane yayi bulaguro. To shine ake ce ma bulaguro. amma wuri ko mun nisan shi inde ba a ce ba kai bulaguro ta zaika ta yi unguwa kaza ka ce kaza ba a ce ma ba wannan wajen bulaguro to wurin da za a ce ma bulaguro daga cikin malaman fiqh wasu sun sa iyaka cewa sai ya kai kaza sai ya kai kaza amma dai a magana wanda take wajen malaman hadisi shine cewa dukkan wurin da a al'ada wurin a al'ada ku idan mutun ya kai wannan wajen ake cewa yayi bulaguro to wannan sunan shi bulaguro idan nan misali in muka dauka daga nan zakkar dake murya bulaguro ne ko unguwa ce murya bulaguro ne to daga nan yanzu zakkar tayi mudik yanzu unguwa ce da kuma bulaguro ne to ka gani idan haka ne yayin da zakka tahi in dai bulaguro ne shine za a ma magana game da hukuncin yin azumi akan wannan sannan kuma shari'ar musulunci ne ta kawo mana sauki na wato shi azumi a cikin bulaguro kana iya wato ka aje kamar yadda zan magani wato hadisin da ya kawo mana wanda mun sani bulaguro kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani bangare ne na azaba lokacin da mutum yake bulaguro wato zaka gani yana cikin mashakka yana cikin takura ko da ku bulaguran yana da dadi a ce ka a saman jirgi ne kake bulaguran ko kuma saman mota ko kuma wato akwai duk wata condition ta zamanto ta bulaguran ba zai ma ba wahala amma dai idan ka duba zaka gani kana cikin wata mashakka ko da zama da zaka yi wannan na wuri guda da ce a gari kake ai ba zaka zauna ba wuri guda kai a wanne haka to zaka gani bulaguro akwai wata gashiya shi yasa wato shari'ar musulunci sai ta kawo sauki ta cewa mutumin da yake bulaguro yana iya azumi hadisi na farko da malam ya kawo mana Aisha radhiyallahu anha anna Hamza bin Amr al-Aslami qala lin-nabi sallallahu alaihi wa sallama asumu fi safri wa kana kaseeru siyami fa qala in shi'ta fasum wa in shi'ta fa afṭir wato wannan hadisi riwaya daga Aisha yarda Allah da tabbata a gare ta take cewa Hamza dan Amr al-Aslami wato shine ya tambaye wanda shi Hamza shine Abu Saleh Hamza dan Amr al-Harisi al-Aslami sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisan shi mu'allaqa Imam Muslim ma ya rawaito hadisan shi da yawa daga cikin tabi'ai sun rawaito wato hadisan shi wanda kuma ya mutu hijira tana wato 61 shine ya rawaito mana wannan hadisin yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam a asumu fi safari shin ya rasulullah zai iya yin azumi a cikin bulaguro wato ina idan ina bulaguro misali cikin ramadan kamar yadda a wata riwaya ta nuna cewa wato ramadan idan yana bulaguro cikin ramadan shin zai iya yin azumi ko kuma ba cikin ramadan ba kana bulaguro kana iya ka dauki azumi kai bulaguro da shi shine malam hainan yace wa kana kasira siyam marwayin yace ya kasance ne yawan yin azumi wato zaka samu wani a cikin al'ada shi yana yawan yin azumi wani irin siyami Dawud yake yau in yayi azumi gobe ya aje jibi yayi gobe ya aje haka yake rayuwar shi gaba ke daya wani kuma yana yawaita azumi sai ya dauki azumi yayi tai kuma can ya aje kuma ya ci gaba wato yayi tai shine yace wa kana kaseera siyam ya kasance ne yawan azumi ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi in shi'ta fasum wa in shi'ta fa afṭir wato in kaga dama ka dauki azumi kai bulaguro da shi wa in shi'ta fa afṭir in kuma kaga dama ka aje wato kada ka dauki azumin nan ka ci abincin ka idan kana bulaguro ina wannan hadisin me yake mana nuni cewa mutumin da yake da bulaguro yana da zabi zabin ka shine kana iya ka dauki azumi kai bulaguranka kana iya ka aje azumi kuma kai bulaguranka kenan al-tahyir akan zabi ne kamar yadda muka ce bulaguro shine yana koma kan urufin gari al'adar gari cewa misali idan nace na tahi gari kaza bulaguro ne ko ba bulaguro ba kamar yadda muka ce idan ka tayi murya ko kuma ka tayi taketa ko kuma misali ka tayi mudik yanzu da zaka tayi mudik ai kaga ba bulaguro ba kai amma idan ka tayi murya misali bulaguro ne ka tayi taketa bulaguro ne wanda a wuni kana iya zuwa yanzu take ta duka minti nawa zai kai ka idan a moto ne zaka idan a mota kai minti 30 ka tai to wannan bulaguro ne ya halatta kana iya ka aje azumin ka koda kwa muwasalat da suka yi zaman to mana sun mana sauki a irin wannan zamanin wanda wasu daga cikin malamai sun yi ijtihadi suka ce ai a irin wannan zamanin cewa yanda bulaguro yake da sauki ai mutun ya dauki azumin shi to rukhsa ce Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki ne ubangiji ya bamu kamar yanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu wato ubangiji subhanahu wataala yana so wato idan ya bada wani abu na rukhsa abu na kyauta a zo da wannan abu Allah ne ya baka wani rangwame ka zo da wannan abun Allah subhanahu wataala yana son haka kuma kaman yanda kuma yana ki yana kaman mutun ya je ya saba mishi to wannan rukhsa ce ubangiji subhanahu wataala ya kawo kinan ka dauki wannan rukhsar bai nuna cewa kai wani abu wanda yake ko na raunin imani ko kuma wani abu makamancin haka Allahumma sai dai malamai wasu malamai suna ganin cewa idan ya zaman to ramuwar zatta baka wahala kahin karama kuma ya zamanto wannan yin bulaguran da zakai babu wata mashakka kana iya ka dauki azumin ka kai kuma koda da mashakka koda da wahala idan ka dauki azumin ka ko kuma ka aiki duka ba babu zargi akan ka kamar yanda zan magani akwai hadisi yana nan zawwa a gaba wato wanda daga cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Anas bin Malik yake cewa safarna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai bulaguro tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa falam ya'ibu as-sa'im 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sa'im wato wanda yake azumi bai aibanta ba wanda bai yi ma bai aibanta ba wanda yake amma yanzu da irin wannan wajen ne zaka ga mutum kai kana azumi kuna bulaguro shi bai nan da nan sai ce sai gani ya ringa ganin wani aibin ka ko yana aibata ka nan da nan zaka ce ka aje azumi koda ku abin yayi sauki misali yanzu daga nan zaka tafi yamai a jirgi in babban jirgi ne duka awa guda zaka yi kaga tahiyya wuni guda zaka tafi a jirgi ya halatta ka aje azumin ka tafi ka aje azumin ka kuma ya halatta ka dauka duka wanda kake so idan al-tahyir ne zaka yi sannan kuma zan mu gani irin yanda saban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kwadayin neman ilimi kaga shi ya kasance mai yawan azumi ne kuma bulaguro yana kama shi shine yace ma ya rasulullah a asumu fi safar shin na iya yin azumi a bulaguro sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa yace in shi'ita fa sum wa in shi'ita fa aftir in ka so ka so ka dauki azumi in kuma kaga dama ya zamanto ka aje azumi kuma wannan yake nuna mana shari'ar musulunci wato tana nan a kowane zamani da kowane lokaci shari'ar musulunci daidai take da kowane zamani da kowane lokaci wanda zaka ga yanzu da ba a zo ba da irin wa'annan kai bulaguro ya kama ka kana azumi kuma ga wahala ga wasu abubuwa sai ka gani abin ya baka wahala sosai amma shari'ar musulunci kowane abu babu abinda mutum musulmi yake bukata a cikin addini ba ce annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya shiryar da mu akan wannan kuma babu wani sharri ba ce annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya hazzara mu wato akan wannan kina wannan hadisin daga cikin abubuwan da wato yake karantar da mu sai hadisi na gaba malam yake cewa ana Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kunna nusafir ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم واتو انس يردع الله تتبت غريش شيني رويتو من وانا حديث نيكي تشيوا كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم واتو من كسن جمنا بلاغرو تعرض النبي صلى الله عليه وسلم نيكي تشيوا فلم يعب الصائم على المفطر wato wanda yake dauke da azumi bai aibanta ba wanda bai azumi haka walal muftiru ala saimi haka wanda ya aje azumi shi ma bai aibanta ba wanda ya dauka a cikin wannan bulagura kenan wannan shi ma hadisin yana nuna mana hukuncin yin azumin hukuncin wato azumin watan ramadan a cikin bulaguro kana iya ka aje kuma kana iya ka dauka wato kai bulaguranka da azumi nan da yace nusafir suna yin bulaguro tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kaga tare da annabi amma duk da haka nan akwai wanda suka aje azumi suka ga ba za su iya dauka ba cikin bulaguro ko kuma saboda wahala ko kuma rukusa ce da Allah subhanahu wataala ya kawo suka aje azumi kuma daga cikin su kuma wasu suka dauka suka dai suka yin azumi kenan wannan dai yana nuna mana irin yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke kokarin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ba su aibanta ba wani wato daga cikin su idan yayi wani abu wanda sunna ta halattar da wannan cewa a aikata kaza su zaman to sun aibata shi akan cewa ko yana da raunin imani ko kuma shi kullun sauki yake nema to shi addinin musulunci ai da man sauki ya kawo akwai ni zaka ga addinin musulunci sauki yazo da shi babu tsanani a cikin abin da ya shahi wato addinin musulunci سمعنا يكتوى أن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليدع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وترواية تقبالك أبي الدرداء Uwaymir bin Malik al-Khazraji al-Ansari yarda Allah ta tabbata a gare shi wanda Abu Darda ya musulunta wato a yakin Badar haka kuma ya halarci wato abin da ya shahi yakin Uhud ya kasance babban malami ne kuma mutawadi'i ne kuma faqihi ne malamin fiqh ne sosai ya rawaito hadisi daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta da Zaid bin Thabit da kuma wasu daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya mutu a zamanin khalifancin Usman yarda Allah ta tabbata a gare shi shine ya rawaito mana wannan hadisi yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi shahri ramadan wato wani lokaci sun huta bulaguro tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a watan ramadan yace fi harrin shadidin a cikin wato tsananin zafi ana tsananin zafi wanda mun san zahin sahara ba irin zahi bane na waje wanda yake ba sahara ba yace hatta in kana ahaduna layad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil harr yace zahi ya kai zahi har sai ɗaya daga cikin mu yana kasancewa yana dora hannun shi a saman kanshi saboda zafi ka san zahi yayi zafi yake cewa wa ma fina sa'imun illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abdullah bin rawaha yake cewa a cikin mu babu wanda ya dauki azumi saboda tsananin zafin nan sai annabi shi kadai da abdullah bin rawaha su bi kadai suke azumi a cikin wannan tawagar da suka wuta da annabi sallallahu alaihi wasallam ina wannan kaga shi ma yana ƙara ba mu hukuncin mene azumi a bulaguro nan da yake sun mutu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadan kuma a cikin tsananin zahi suka hutu duk sahabbai ba su dauki ba azumi a cikin su wanda yake azumi kawai daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Abdullah bin Rawaha wannan da farko zan magani irin yanda Allah subhanahu wataala yake sharaftar mummune ya sharafti sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da su ka gani a zamanin da ba idan za a yi bulaguro ba wai irin bulaguro ne namu na Lagos mota da zaka shiga in bus ce zaka shiga nan ka ba da jika 15 inda da AC za ka yi ta hayya mai lafiya dau da kulga yan tale ne ta babu wata gargara to su cikin zai za a huta cikin sahara ana azumin kuma za a tare a daga kalmar la ilaha illallah to a cikin su ka gani da wannan hutar da suka yi sai zamanto duka babu wanda ya dauki azumi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullah bin Rawaha nan wannan yake ƙara nuna maka idan ka dauki azumi ana bulaguro ko mun tsananin shi dai da zan magani amma a gaba wata ruwaya da zake nuna mana cewa laysa minal birri as-siyamu fi as-safar wato bai daga cikin biyayya da kyautatawa azumi a cikin bulaguro zan magani wata hala ce take ba da hakan kina amma duk da hakan anan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya dauki azumi kuma aka samu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shine wato Abdullah bin Rawaha shi ma ya dauki azumi kenan akwai halaccin mutun ya dauki azumi lokacin da yake bulaguro haka kuma wato akwai halaccin ga hakaito wani abu misali wanda ya faru a cikin ku ko da kwa ka zamanto kai baka cikin wanda suka aikata wannan abu yanzu misali nan shi Abu Darda da ya hakaito mana wannan ai bai daga cikin wanda suke dauke da azumi yanzu inda mu irin wayanmu ne da kai ne wanda ka dauki azumin da kai da Annabi kai ne zakarin gari kana cewa gabaki ɗaya al'umman nan ba wanda ya dauki azumi sai ni da Annabi ka zo kana nema ka tsarkake kanka ka ringa ma kanka tazkiya to wannan bai da cewa sai zamanto ya lalata ma kanka amma kaga in ba da kai a ciki kana iya hakaitowa cewa mun tayi bulaguro waje kaza tare da wannan gabaki ɗaya babu wanda yake azumi dukanmu sai wani da wani kenan shine nan shi ma wato Abu Darda ya hakaito mana cewa gabaki ɗayansu ga tsananin zahi da ake hayya kai suna dora hannayensu a saman kansu saboda zahi amma babu wanda yake yin azumi face Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato Abdullahi bin Rawaha kenan wannan a gurguje abinda wato wannan hadisin ya dauka sai malam yake cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faraa zihaman wa rajulan qad dhullila alayhi faqala ma hadha faqala sa'imun qala laysa min albirri as-siyamu fi as-safar wa fi lafzin li muslim alaykum bi rukhsati allahi allati rakhasa lakum wato wannan hadisi shi ma ruwaya daga Jabir yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin bulaguro faraa zihaman sai ya gani wato wani taron jama'a ayyukan shurundo an taru a waje guda yace wa rajulan qad dhullila alayhi sai ga wani nan duk an rike shi an yi mishi wato inuwa an kewaye shi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma haza menene wannan faqalu sai suka ce ayu huwa sa'im wannan azumi yake wato ya sha wahala ya hayya hayi an kikewaye shi da Allah ana zuba mishi ruwa koko ana Allah ya kawo dauki annabi sai ya tambaya miye wannan waye menene wannan sai suka ce huwa sa'im faqalu sa'im sai suka ce ai wannan azumi ne faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa min albirri as-siyamu fi as-safar ai baya daga cikin abin da ya shafi kyautatawa da alkhairi as-siyamu fi as-safar daukan azumi a cikin bulaguro to ya zaka gama da annabi sallallahu alaihi wasallam can ya ce in kaga dama ka dauka in kaga dama ka aje kuma nan ya ce bai daga cikin alkhairi bai daga cikin kyautatawa yin azumi a cikin bulaguro ya za a gama su na'am can rukhsa ce aka yi laysa min albirri as-siyam fi as-safar bitin e kwarai kenan idan ya zama to na'am ai kwarai kenan idan ya zamanto ka san sare wannan la'alla tunda aka sha ruwa da bakin ruwa ne kai bude baki ka zo baka samu baka yi sahur ka ci gaba da bulaguro baka samu baka yi sahur aka tashi da sai kai bulaguro ga tsananin zai ga wahala kaje kai aikata aikace kuma ka dauki azumi kana wannan bulagura kace kuma a kai kawai dole sai ka kai wannan azumi kuma gashi yana nema ya hallaka ka to wannan shine zai zamanto laysa min albirri as-siyamu fi as-safar bai daga cikin alkhairi bai daga cikin biyayya bai daga cikin wato abin da ya shafi kyautatawa yin azumi wato a cikin bulaguro kenan wannan shine sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka hutu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gansu jama'ai sai ya tahi dan yin jimi ne ya faru malamai suka ce anan babu laifi ya zamanto kai wanda kake shugaba ko kuma wanda kake da jagorancin al'umma idan ka gane su sun taru waje kaza ka tambayo ko kuma ka tashi kaje ka ga menene ya faru dan ka duba irin halin su kuma mu duba mu gani irin yanda kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake shiga wato cikin yanda yake tare da sahabban shi yake zuwa yana dawowa cikin su da yaje sai suka ce mishi ai wani azumi ne yake wato rajulun sa'im yana yin azumi ne har zahi ya kai mishi haka da wannan azumin ga ishirwa ga gajiya har ya fadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kinan ya gai musu wannan labarin cewa laysa minal birri as-siyamu fi safar cewa bai daga cikin alkhairi da biyayya yin azumi wato a cikin bulaguro wanda Allah subhanahu wa ta'ala ruqsa ce ya kawo mana shi yasa ya kawo lafazi na Imam Muslim yake cewa alaykum bi ruqsati llahi allati rakhasa lakum wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dauki wannan sauki wannan garaba sa da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi muku wannan abu da Allah ya kawo mana cewa idan kana bulaguro ka ajiye azumi ruhusa ce sauki ne ubangiji ya kawo ma annabi yace ku dauki wannan sauki da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya kawo muku kada ka je ka ringa nema ka hallakar da kanka kenan idan ya zamanto kana bulaguro ka ya tsananta a gare ka ka dauki azumi wannan makruhi ne kamar yadda malamai suka ce saboda hatta da ibadar ba zaka samu kwarin gwiwa jikinka yanda zaka yi ibada yanda mai azumi zai yake ambatan Allah yake karatun alqur'ani yake wasu abubuwa to kai ka bugu kaga ba kai ba wannan kana ta cikin ka ba kai ba irin wato wannan sannan kuma a cikin hadisin nan zan mu gani wato halaccin daukan wato rukhsa musamman ma idan ya zamanto buƙatar ta tazo maka amma yanzu wannan ka gani dole yana buƙatar sai ya samu sauki a cikin abin da ya shafi wato addini kenan dole ya dauki wannan rukhsa wato halaf ne gare shi dai malam yake cewa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa minna sa'imun wa minna al-muftir qala fa nazalna manzilan fi yawmin harim wa aktsaruna dhillan sahibu kisa'in wa minna man yattaqi ash-shamsa bi yadihi qala fa saqata as-sawwam wa qama al-muftiruna fa darabu al-abniyata wa saqu ar-rikaba fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhahaba al-muftiruna al-yawma bil ajr wa to wannan hadisi shi ma riwaya ce daga Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wato sun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana a bulaguro yace fa minna sa'imun wa minnal muftir yace daga cikin mu akwai wanda ya dauki azumi daga cikin mu akwai wanda kuma bai dauka ba qala sai yake cewa fa nazalna manzilan sai muka sabka wani masabki akan hanya aka sabka za a dan zamna a huta yace fi yawmin harin a wani wini wanda yake mai tsananin zahi yace wa aktsaruna dhillan sahibu kisa'i yace wanda yafi mu samun inuwa shine wanda bargon shi yake da girma ko kuma da ran shi yake da girma ka kare kama kanka inuwa saboda saharaci kai yanzu dajin nan na agares idan zaka tayi agares daga adarbi sinat ka huta kana ganin sahara babu icce ba dusi kawo saharaci tsantsa to idan ka zo kai idan kana yin wannan hanya aka zo sallah misali kan hanya ina kuke tsaya ko ka tsaya a gari ko kuma inda aka samu tayaran libra akwai wata shibka inuwa aje ayi sallah ko aje ayi wani abu to su can daji ne duwatsu ne babu idaci kuma tsananin zahi yace wanda yake da inuwa da yawa shine wanda bargon shi yake da girma sai yace wa minna man yattaqi ash-shamsa bi yadihi daga cikin mu kuma akwai wanda da hannun shi ne ya kasance wato yana rihe wato rana wato da hannun shi yake rihe wato ranar da ta zamanto kenan wancan ruwaya yace mine da hannun shi yake kare kanshi ta baya wannan kuma yace wa minna man yattaqi ash-shamsa bi yadihi kenan irin wancan ka kare kanka da hannunka saboda rana ko kuma ka kare fuskarka wato gabaki daya sai yace fa sakata sawwam sai masu azumi wato duk suka yi faduwa saboda mi saboda tsananin wahala da ake yace wa kamal muftiruna sai wanda ba su azumi suka zamanto sun tashi suna mine ya fadarabul abniyata sai suka tashi suna wato kamawa dan su taimaka ma wato wannan wanda suke azumi wato su kama musu tashi yace wa saqur rikaba suka je suka karuwa suka shayar da wanda suke wato mahaya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa zahabal muftiruna al-yawma bil ajr wato wanda suka aje azumi wanda ba su dauki ba azumi yau sun tahi da ladan gaba daya ka gani kai wanda ka dauki azumin kana nihin kai wanda bai dauka ba lada to sai aka samu aka zo aka samu akasi saboda wanda ba su azumi su suka je suka tashi suka kawo dauki suka karfafa ma wa'annan wanda wato suka huzube wanda suka dauki azumi saboda tsananin zahi ga gajiya ga ishirwa to duka wannan hadisan malam ya kawo su dan ya nuna mana mene irin idan kana bulaguro ya zamanto bulaguro ya tsananta abin da yake shine ka aje azumi ba wani raunin imani bane a ce ka aje azumi a'a bal sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ce ka aje azumin wannan idan ya zamanto bayan ramadan sai kai kokari karama bayan ramadan sai kai kokari karama kenan shi ma wannan hadisin abin da yake karantar da mu kamar yanda wato ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukan wanda yake azumi duk wanda yake bulaguro in ya ga dama ya aje in ya ga dama kuma wato ya dauki azumi sai malam yake cewa an Aisha radhiyallahu anha qalat كان يكون علي الصوم من رمضان فلم استطيع ان اقضي الا في شعبان wato hadisi na gaba malam yake cewa Aisha radha Allah ta tabbata a gare ta take cewa kana yakunu alayya sawm ramadan zai kasance akan ta akwai azumin watan ramadan bata rama ba fama astati'u an aqdiya illa fi sha'ban bazata iya samun damar ta rama shi ba sai a yaushe sai a watan sha'ban wato kenan yanzu malam ya yi da mana bayani game da abin da ya shafi wani hukunci azumi akan abin da ya shafi bulaguro sai shigo kuma irin hukuncin abin da ya shafi jinkirta rama azumin watan ramadan to sai kawo mana hadisin Aisha radha Allah ta tabbata a gare ta take cewa ta kasance ramadan na bana misali ana bin ta bashi ba za ta samu damar ta rama ba sai sha'aban ya zo tukun a sha'aban za ta rama wanda an tambaye ta cewa saboda me ya zamanto sai a sha'aban take ramawa saboda ba sha'aban ba kahin watanni wanda suke bayan ramadan ta kasance tana ma annabi sallallahu alaihi wasallama hidima matar shi ce to ba ta iya samun damar ta rama sai sha'aban saboda a sha'aban shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita azumi kenan lokacin annabi yana azumi ita ma sai ta dauki azumi wanda mace wadda take da aure a gidanta batta daukan azumi na nafila ko idan za ta yi azumi in dai ba na ramadan ba sai ta tambayi mijinta in yace eh ta dauka kenan sai ta dauka saboda irin hidima da kuma wasu abubuwa na abin da ya shafi wato bukatar shi kenan shine Aisha take gayi mana a cikin wannan hadisin kenan a wannan hadisin abin da zan ma dauka shine halaccin jinkirta wato abin da ya shafi azumin watan ramadan haka kai shi zuwa wato sha'aban amma dai idan sha'aban ya zo kai matukar kokari kai shi abinda ba so shine ka bari har wani ramadan ya zo kuma ana bin ka ramadan na baya cewa ga ramadan na bara da muka yi wannan baka rama ba aka zo shawwal zulqa'ida zulhijja muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumada ula jumada akhir rajab sha'aban har ramadan ya zo kuma baka rama ba shi yasa wasu malamai suka ce idan har ramadan ya zo baka rama ba bayan ramadan in zakka rama he ka gama da ciyar da miskini karama kuma ka ciyar da miskini karama kuma ka ciyar da wato miskini kenan wannan yake nuna mana kuma hadisin wajibcin ramuwa ta ramadan bayan wato idan ramadan din ya huce kenan sauran kwanuka ga wanda uzuri na shari'a ya bashi wanda uzuri na shari'a ya sa ka aje azumi kenan zakka rama shi bayan ramadan shine mutumin da bai da lahiya ko kuma mutumin da yake bulaguro ko kuma mace da lokacin da al'adarta tazo ko kuma wanda shari'a ta ba ma rukusar cewa zai iya ramawa bayan Ramadan ya aje rama bayan Ramadan sannan kuma zan mu gani kamar yadda muka ce mace batta yin azumi sai da izinin wane sai da izinin mijinta tukunta dauki wato azumi amma abin da yafi dacewa kuma game da wanda zai rama azumin watan Ramadan shine ya gaggauta kawai Ramadan yana kariya ka ga masita shawwal inka kayi matukar kokarin gaggautawa ka rama abin da ya kubuce maka na watan Ramadan wasu daga cikin malamai suna gan kyamar a jinkirta ramuwar Ramadan har ya zamanto wato Sha'ban yazo in ba wani dalili ba ko wani uzuri wato kamar yadda ita Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta ya same ta kuma wannan yake nuna mana irin kyakkyawar zamantakewa ta Aisha tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda hatta da saboda yanda ta tashi take yi mishi hidima take kokarin yi mishi hidima har ta iya samun dama ta rama azumin da ake bin ta sai watan Sha'ban wato ya kama kina gurguje wannan hadisin abin da ya kunsa wato za ku gani hadisan muna tahiya mun gayi daman cewa mafi yawa mun karanta su anan akwai sunnatan sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam din su bi muka yi shi anan kenan dai kaman muraja'a ce zan mata yi sai illa abin da yake da buƙatar tausi'a kenan sai mu wasa malam yake cewa hadisi na gaba an Aisha radhiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu akhrajahu abu daud wa qala hadha fi an-nadhar wa qawlu wa huwa qawlu ahmad ibn hanbal malam yake cewa wannan hadisi daga Aisha radha Allah ta tabbata a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata wa alaihi siyamun dukkan mutumin da ya mutu akan shi kuma akwai wani azumi sama anhu waliyuhu to waliyin shi wato zai rama mishi wannan wato azumin wannan kenan hukuncin mutumin da ya mutu ana bin shi azumi amma wane wani azumi ha azumin bashi Ramadan misali ko kuma ne razi nan cai man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyu na'am to kamar yadda Abi Dawud ya rawaito hadisin yake cewa wannan yana daga cikin abin da ya shahi azumin nazar azumi na bakance azumi na addawas cewa kai ne kai alƙawari cewa ubangiji subhanahu wataala idan ya biya ma wannan bukatun zakai azumi 10 sai ka mutu wato baka yi ba to wannan azumin 10 wajibi ne wato waliyin ka su ne mutanen da suke cin gadan ka su rama mata kinan wannan akan azumi na addawal na bakance amma abin da ya shahi azumi na Ramadan shi ba a rama shi kamar yadda fatawa Abi Dawud yake tambaya Imam Ahmad cewa yace ce mishi wannan a cikin azumin Ramadan ne amma azumi na nazar ne azumi na Ramadan idan ya zamanto mutum ya mutu ana bin shi Ramadan bai rama ba me za a yi shine sai a ciyar kamar yadda Aisha radha Allah ta tabbata a gare ta ita ma an tambaye ta game da wata tazo ta tambaye ta cewa wata ana bin ta azumin watan Ramadan miye akan ta tarama mata koko tace a ta ciyar mata ta ciyar a madadin wato kowace rana kenan kowace rana sai a ciyar da miskini a madadin wannan azumin idan ya kasance na Ramadan ne amma idan ya kasance na nazar ne saboda dainullahi ahqqu bil wafa kamar yadda hadisi yake Annabi sallallahu alaihi wasallam wani yazo yace mishi mahaifiyar shi ta yi addawal cewa zata yi haji yace afa ahujja anha yace ya rasulullah na iya mata haji Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ba ni labari da za a ce mahaifiyar ta ta mutu akan ta ba akwai wani bashi zaka biya mata bashin nan ko ba zaka biya mata ba yace kwarai zai biya mata wannan bashin sai yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dainullahi ahqqu bil wafa wato bashi na Allah shine yafi cancanta a zamanto wato an cika shi an rama an biya wannan bashi kenan azumi na nazar kamar yadda mun gani cikin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan shine ake ramawa da yawa daga cikin mu zaka gani mutun ya mutu ana bin shi azumi ka gani wani ya dauka yana alama mishi, amma abin da yafi dacewa kamar yanda malamai suka tabbatar da kuma Aisha radiyallahu anha ta tabbata a gare ta, shine azumin Ramadan kawai ciyarwa za a yi, za a ciyar akan wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya karba, Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto ya bashi lada. Sannan malamai suka yi sabani, sun yi ijma'i da warko cewa dukkan mutumin da ya mutu a kan shi akwai wata sallah, an rama mishi ko ba a rama mishi? Mutum ne misali bai yi ba sallah asuba a zahar la'asar, bayan la'asar ya mutu, sallolin suna kan shi ko basu kan shi? Basu kan shi dan mi? Na'am. Baya da kawai bai yi ba da sakacin shi da kuma bai da lafiya, a wanda aka rawa kalla na'am. Yushi akramakallah haila ce yake ko menene? Rishin lahiya a bakai ni bace akai, in mutum bai da lahiya a samu wanda yake da yayi sallah yanda zai iya, ko da imama a kwance a gishin gide ya fuskin, ko da nuni kai sallah kai zawa za a dauko mishi ruwa mishi a wallah, in ba ya iya taba ruwa ba ya taimama ko amishi ko amishi inda gangam ya barta yana da rai, in kuma ba da gangam ba fa ciyarwa za ya kammace gobe. To malamai sun yi ijma'i cewa dukkan wanda ya mutu akan wata sallah wadda bai yi ba, wannan ba za a zamanto an rama mishi ba. Haka ga mutumin da ya gaza yin azumi shine mas'alar damu kenan, wanda ya gaza yin azumi shi ma ba za a rama mishi ba, sai dai mene, sai dai a ciyar wato madadin kowace rana miskini, kamar yanda wato lattijo idan ba zai iya azumi ba shi ma za a ciyar wato a kowace rana, amma wanda ya mutu kuma ana bin shi azumi na addawal shine za a yi, na addawal na nazar shine za a rama mishi. To in nazar ya yi sai ya yi sallah raka'a 100, ya mutu nazarin sallah. To wannan dai daga wajen sabon annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka ce dainullahi ahaqqu bil wafa, kamar yadda hadisin zai zo mana a nan gaba, malam sai ya ce a gulguje kenan wannan hadisin, mutumin da ya mutu ana bin shi azumin watan Ramadan ba za a rama ba ciyarwa za a yi, wanda kuma ana bin shi azumi na addawal na bakance ya mutu kenan abin da yake kan shi ne za a rama mishi, kenan waliyin shi shine wanda yake cin wato gadan shi zai zamanto ya rama mishi, wallahu a'lam. Malam yake cewa an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah inna ummi matat wa 'alayha sawmu shahrin afa aqdihi 'anha, fa qala law kana 'ala ummika daynun akunti qadiyatuhu qadihi anha, qala na'am, qala fa daynullahi احق بالوفاء. وفي روايه جاء امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت عليها صوم نذر افاصوم عنها؟ فقال ارايت لو كان على امك دين فقضيته اكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت نعم. قال فصومي عن امك. وتوانا حديثي شيما روايه من عبد الله بن عباس game da abin da ya shafi hukuncin azumi na wato na bakance ga mamaci idan ya mutu, idan mutum ya yi alkawali. Shine yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah, ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, yace inda ummi matat wa alaiha sawm ramadan wa alaiha sawm shahr, yace mahaifiyar shi ta mutu amma ta yi addawal in cewa za ta yi azumin wata guda, yace afa aqdihi anha, yanzu na iya rama mata wannan azumin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ni labari da zai kasance akwai wani bashi wato na mahaifiyarka akan na wani akan mahaifiyarka shin zaka rama mata yace kwarai zai rama mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace fadainullahi ahaqqu an yuqda wato bashin Allah shine yafi wato cancanta ya zamanto an biya shi kenan wannan wata ruwaya ta zo cewa wato mace ce ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mahaifiyarta ta yi nazarin azumi kuma ya zo a wata ruwaya cewa wata ta yi tambaya akan wato mahaifiyarta ta yi nazar cewa za ta yi haji in duka wannan akan abin da ya shafi nazar ne idan nazar ya zo kuma wajibi ne wato ya zamanto an rama shi ko da nawa ne kamar yadda muka faɗi lokacin muna karatun sifatu saumin nabi mutumin da yayi azumi yayi ba kancan cewa idan Allah ya ba shi miliyan nawa ne na naira miliyan 10,000 ne ko ce zai ma Allah azumi dai dubu zai ma Allah azumi dubu to he Allah cikin satin ya ba shi da yake tambaya wai ya yayi ko ba yayi ba wajen shekara uku zai yana azumi in ya mutu kuma ku wanda kuke ɗan uwan shi ba masu cin gadon shi sai a rarraba mu ha ai ba shi ne wala ga a sai dai fa in yace ajere zai yi kuma kaga ya ƙara ɗar me kai shi in yace shi ajere yace zai yi to kaga ni kuma akwai matsala Allah subhanahu wataala ya datar da mu kenan dai ala kulli hal wannan hadisan duka malam ya kasu suna mana nuni akan shi azumi na bakance shi ake ramawa azumin watan ramadan kuma ba a rama shi sai dai a ciyar sannan kuma babban abu da zamu dauka shine komawa zuwa malamai idan mu gani a hadisan duk abin da yazo zaka gani sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama neman wato abin da yake fatawa sannan kuma da biyayye iyaye ma muna iya dauka daga wannan hadisin yanda suke cewa mahaifiyarsu ta yi addawal in cewa sai ta yi azumin wata guda shin mine zan mata ko ya zai ka gani wannan duk yana cikin abin da ya shafi biyayyar wato iyaye kuma wannan yake nuna mana haƙƙi na Allah shi ya kamata ya zamanto mafi cancanta a fara biya haƙƙin Ubangiji subhanahu wata'ala idan mamaci ya mutu cewa in yayi wani addawal kina a biya haƙƙi kamar yadda zaka biya haƙƙi na wato dan adam wato irinka سيما ليتي حديثي نقبا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر واتونا حديثي رواية لك سهل بن سعد يدعى الله تثبت أقريشي إكتي وللي النبي صلى الله عليه وسلم يناتي ولا يزال الناس بخير wato jama'a ta mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi ma ajjalul fitra matakas suna gaggauta wato bude baki lokacin da rana ta fara wato ashe kamar yanda muka gani a can baya cewa bude baki yana farawa ne daga yaushe shine idan ya zamanto kaskon rana ya bace idan ba manta ba mun gani hadisi irin ruwaya ta su Bilal wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Bilal yayi tashi ya musu kiran sallah Bilal yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam law amsayta ya Rasulullah adan jinkirta yace a tashi ka mana yace da ɗayan mu zai hausa man rako mun shi yana iya tsinkayo rana amma dai daga ƙasa ta hwada kenan shi shan ruwa bude baki na azumi matukar rana ta hwada lokacin bude baki yayi bai buƙatar cewa sai ka bari kaza ta tayi ta kwanta kamar yadda ake cewa a Hausa wai he kaza ta tayi ta kwanta shine wai duhu ya shigo kaga akwai gurare da yawa sai duhu ya shigo yanan kawai abin da zaka yi kwantai da shi shine faduwar rana mun ba da labarin mutumin da muna tahiya da shi ya fito daga Amerika yake cewa ya dauko azumi ni ban dauki ba azumi sai yake ganin ma kamar wani dan karamin kafir ne yana nan yana ta irin da ya kasan yan bariki idan suka kama addini da dan Qur'anin shi na Faransa yana ta karanta ba wa Allah ya dauki azumi to kuma tahiyar da aka yi ka zan a duniya idan kana ta kai nan ka bar baya rana kuma ka tarbe ta kai kaza dai hanyoyin duka su wannan inka sai yace can karfe 9 ta yi a sama amma kuma ga rana sai yake ce ai a yi mai ma dai ja in sha ruwa shi shan ruwa zai kuma ga rana da nace mishi a'a dole he rana ta wada za sha ruwa nan da yake nema da ya amshi abin shan ruwa ya sha to ka gani wannan ba zai sha ba ko da yaushe zai kai saboda yana rana bata fada ba wanda kuma Sheikh in mun manta ba nan wajen karatu yana fadi mana cewa wani lokaci da suka dai Saudiya suna can saman benin na mai mantar na gaban Ka'aba can sama a ƙasa gashi nan daga tele suna gani an yi kiran sallah ana shan ruwa su kuma suna gara to sun sha ko ba sun sha ba sun sha su fiye ne rana ta wada gashi harami suna gani a tele an sha ruwa sun sha ko ba sun sha ba su sabko su sha yawa idan suka sabko suka sha wannan yayi amma dai suna ganin rana ba sun sha ba kenan ba a sha ba to gaggauta bude baki ana yin shi kawai da faduwar kaskon rana idan rana ta bace ta fadi kenan wannan jajajajin da ya rage ba ya zamanto ba kada ya cutar da kai cewa sai ya bace tukun zakka zamanto ka sha ruwa wannan hadisin zan mu gani yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'umma shi ba za ta kushe ba cikin alkhairi matukar suna gaggauta bude baki yana idan muka zamanto kuma mun saba abun mu gaggauta bude baki yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yanin zan mu huta daga mi zan mu huta daga abin da ya shafi alkhairi haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana nuni akan abin da ya shafi wato shi gaggauta bude bakin kuma akan abin da yake mafifici shine wato a gaggauta bude bakin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi cewa a jinkirta yin sahur a gaggauta wato bude baki shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam nan wannan shi ma bayanin shi duka wato ya gabata sai hadisi na gaba malai yake cewa an Umar radiyallahu anhu an Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad afṭara as-ṣā'im wato wannan hadisi shi ma malam ya zo ya gada mana yaushe ne mai azumi zai yi bude baki shine yace Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza aqbala al-laylu minha huna idan dare ya gabato daga nan wajen wa adbara an-naharu minha huna yini ya juya baya daga nan wajen faqad afṭara as-ṣā'im to haqiqa mai azumi wato lokacin yayi bude baki yayi dare daga ina yake zawa nan min ha huna yace ina ne ha huna ina dare daga ina yake zawa idza aqbala al-laylu min ha huna wa adbara an-naharu min ha huna yaya dare yake shigowa daga ina yake fara zawa daga nan malam zai nade daga gabas yake fara zawa rana daga ina take hutawa daga gabas take hutawa kinan idan ta tayi kuma dare zai biyo bayan ta shine annabi yake cewa idza aqbala al-laylu min ha huna idan dare ya zo daga nan wa adbara an-naharu min ha huna yini kuma ya juya daga nan ya tahi kinan yayi mi yini ya bace dare kuma ya fara shigowa faqad afṭara as-ṣā'im mai azumi lokacin bude bakin shi yayi nan kawai rana tana faduwa abinda yake kanka shine ka sha ruwa kada ka ce kai jiran ladan ya sha ruwa ladan ma yayi ranar ta wada yayi kiran ya sha tukun yake kiran sallah mafi yawa ladan ne sun kiran sallah suke sha ruwa amma idan ka san ladan in ku kuma a daidai yake rana sai yayi kira yake zan waye sha kenan sai ka ringa kwante da shi amma nake ga murya ba ta hoto ba mafi yawa wani sai ya zo ya sha da ko ya danci da bino tukun yake samu ya zamanto wato ya wannan kenan wannan hadisin yana nuna mana lokacin bude baki shine idan ya zamanto rana ta fada dare kenan ya huto daga gabas yayi yamma ya sabkar da yini kenan wannan shine wato lokacin wato yin bude baki idan Allah mu tsaya ana kitabu siyam dai kamar yadda muka ce mun je mun zo da yawa a ciki hadisi ɗaya ne ya rage tayyib malam yace an Abdullah bin Umar radiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى الله أكبر وتوانا حديثي لك عبد الله دم عمر يرضى الله تتبتا أجري شكما زي من بياني كمرمي كمرى أبن ديشا حكمت وصال مي الوصال في الصوم وتوارى عزي kawai danka gama azumi da azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da mine mutum yayi wisali. Sai sahabbai suka ce ya Rasulullah ai kai kana yin wisali, kana hada azumi da azumi. Misali shine ka taso kana azumi, a zo shan ruwa kar ka sha komai, a huce dare a yi barci, ka tashi da asuba ma kuma ka huce, sai gobe shine ayi suka ce innaka tuwa asir ya Rasulullah. To kai wannan annabi yayi hani akan wannan. Sai suka ce sahabbai suka ce ai kai ya Rasulullah kana yin wannan. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni lastu ka hayatikum, aini ai ba kamar siffarku bane ni, innama ut'am wa usqa, wato aini ana ciyar da ni, Allah subhanahu wa ta'ala yana ciyar da ni kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana shayar da ni, wato Allah subhanahu wa ta'ala yana bashi kuwa ta abin da ya shahi cin abinci da jurewa da kuma abin da ya shahi shan abin sha. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani cewa annabawa su ana jarabta su tana mai cifile da mu. Misali idan aka ma annabi ibtila'i aka maka, in kai sankanta ne, in kai karanta ne shi ka troven, in kai an jarabce ka kana masasara karinta ya kai kaso 80, to annabi 160 take kawo. To amma da haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya ce mana me, ya ce mana shi ana ciyar da shi, ana shayar da shi ubangiji kenan subhanahu wa ta'ala. Amma hukuncin da zamu dauka anan shine hani ne akan abin da ya shayi wisali, kada a hada wato azumi wato biyu a game baka ci komai ba. Inda ai mun sani da farko mun gani cikin sifatu sawm nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan cewa zamanin farko idan ka zo kana azumi ka kwanta rana ta fada baka ci komai ba, kai barci ya dauke ka, to kai ba shan ruwa, ba kai ba cin komai, sai ya zamanto gobe tukun sai shari'a ta kawo sauki, aka kawo sauki uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum wa kulu washrabu kuma hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswadi min al-fajr. Ala kulli hal kenan a gurguje abinda wato wannan abubuwan suka kumsa hadisai. Insha Allah nan zamu dakata da fata mun da muka fadi daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana zaman lafiya a kasashenmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana zaman lafiya a kasashenmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu gabaki daya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Na yo kai baka ka ba ina yi ka kai tishi yo baka karanto mana ma azin
annahu qal
satin gaba kenan yake wa ya saka ku
Allahu akbar.